don kyawanta ko don dukiyarta ya aure, to ba zai more kyawun nata ba, ba zai more dukiyarta ba. Amma idan ya aure ta don addini, to in tana da kyau zai more kyawunta, in tana da dukiya zai more dukiyarta, ma'ana zai amfani da su. Innamal a'malu binniyat. Ashe ba a ce ba auren mai kyau ba ko mai dukiya ko ɗan gidan manya, a'a, ya zan don shi an kai shi ne matsala. Wa khatara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ad-din. Annabi sallallahu alaihi wa sallama anan ya zabi ad-din. Don me bai ce fa alayka bi zati al-mal, fa alayka bi zati al-hasab, fa alayka bi zati al-jamal, amma sai fasar bi zati ad-din. لأن المال دان دوكيا ينفدو ينا كاريوة والحسب درجة يموت ينا متوى معنى إنوان متأيقة ما هيسين تينا وامشا متأيق والجمال كاو يبلا ينا سوها فدوكيا أنك يدنسو سيأكو موغن اللي هنجونا بإنو تنيا دان دوكيا kowa yana samun dukiyar ba ta isa ta tunda ya rige aka surutta ta ga dukiyar kaza ai ta samu matsaloli in bai samu ba kuma bane amma dinu addini fa huwa baqin shi kan yana nan wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama ad-dunya mata'un duniyan nan akwai irin jin dadi a cikin ta amma wa khairu mata'iha yayin jin dadadakin duk duniya gaba ɗaya duk abinda za ka yi ka ci da kyau ka sha da kyau babu abinda ya kai almaratu salihatu mace ta gari ta taimaka maka game da lamurra na addini game da ilmantar da ƴaƴanka da tarbiyyantar shi su wannan hadisi Muslim ya rawaito shi hadisi na 1467 akwai wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a hadisi aka ce dadin duniya ya tsaya ga abu hudu na daidai almar'atu saliha mutum ya samu mace ta gari na biyu shine almarkabul hane mutum ya samu abin hawa mai sauki wanda bai wahalshe shi na uku ad-darul wasi'a ya samu gida mai fadi na hudu na ƙarshe aljaru salihu ya samu makwabci na gari don komi faɗin gidanka in ku ya kai mil guda in kana da mugun makwabci za ka ji gidan ya matse ka wa za ta yau wata rana kharaja Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab Allah ka yarda da shi ashe harkun wanda ya fara kuma mana hujja a cikin sahaba shine Umar radiyallahu anhu a cikin wannan littafi nashi bayan ya kawo aya ya kawo hadisi wa huwa amirul lilmu'minin yana amirul lilmu'minin ma'ana sarkin musulmi kuma shi an ka fara ce ma amirul mu'minin Amr ibn al-As radiyallahu anhu yattahu faqufa sayyidi Umar sai suka yi ta magana cewa to ai Abu Bakar khalifatu rasulullah aka ce mai khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ko take domin sai da an ga samurin sahabi sun kai 30,000 suna ce mu Abu Bakar ya khalifata rasulullah ya kai khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Umar yake cewa to ai an ka ce min khalifatu khalifati rasulullah yayi yawa cewa khalifan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi kenan khalifan Abu Bakar sai dai Amr ibn al-As ce ta'a to ai kai mu mu'mine muke kai ko amirin mu kake wanda saba mu cewa ma amirul mu'minina du'a huta sai ce a huto haka ya abata amirul mu'minina dan nan an ka samu wannan suna shi farko amirul mu'minin da duniya gaba ɗaya to shine haka sai Sayyidi Usman أمير المؤمنين سيدي علي أمير المؤمنين سيدي الحسن أمير المؤمنين سيدي معاوية أمير المؤمنين الله كيدد السوبة كيدي yanzuru yana dubi fi ahwalir ra'iyya a cikin yanayi na talakawansa shi ya fara rangadi wa awwalu man asfa fil layl shi ya fara rangadi cikin dare yana cikin awwaliyatu na Umar wato ya tafi ya diba yanayinku wannan duk wanda kaga yana yin haka to yayi koyi ne da sayyidi Umar radiyallahu ta'ala yana cikin rangadi aka ce sai da yaggaje sai jingina ga wata katanga fasami amra'atan yaji wata mata ta amuru bunataha tana umurnin diyata an tukhlida al-labana bil ma'i ta garwa ya ruwa da nono ma'ana ta ɗebo ruwa ta sa ma nono domin nono ya ƙaru wannan haramun ne faqalat al-fatatu sai wannan matashiyar yarinya ba ta aure ba kenan ta ce ma mahaifiyarta inna amira al-mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu naha an yukhlada al-laban bil ma'i haqiqa sarkin musulmi Umar dan Khattab Allah ka yadda da shi ya hana a garwa ya nono da ruwa faqalat al-ummu bihi Umar naziha sai mahaifiyar ta ce ya bunayyatu ya ke biyata inna Umar la yarana ke dai take zuwa kawai hakika Umar ai bai ganin mu faqalat al-fatatu sai ita saurayar ga sai ta ce in kana Umar la yarana fa inna rabba Umar yarana in Umar bai kallon mu bai ganin mu hakika matalicin Umar yana ganin mu alam ya alam bi anna Allah yara a wata riwaya wadda tana nan zuwa ta ce bai wa in saba in yi biyayya ga Umaru cikin jama'a don yau ya muna wa'azi yau da rana ya muna wa'azi amma yanzu in taho in saba mai don bainan ba haka ba zan yi haka ba ƙarshen ta ruwan da ba a zuwa ba kenan duk Umaru na jin su falamma ra'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a lokacin da Umar ibn al-Khattab Allah ka yadda da shi ya ga salaha al-fatati salaha ma'ana gyaruwa ta wannan yarinya shine zaman ta na kirki wa dinaha ya ga addininta a sara'a yayi gaugawa wa zawwajaha ya aure sheta min ibnihi Asim daga ɗane Asim Asim ibn Umara to haka za ka ga har yanzu magabatanmu suna kiyayewa da zarar sun ka ga yarinya ta kwarai sai su yi tsaye ɗan su yi aure ta su yi ta ba shi shawarwari in ko ba ta kwarai ta ba to ba su yarda a yi saboda kai dogo ma kai ne ruwan zahin da ka kona shi fa anjaba minha ibnatahu umma afu sai ya haihi diyata ibnu asimin da ita umma afu wadda ita wadda yadda an ka haihuwa umma ita an mahaifiyar Umar ibn Abdul Aziz khamisal khulafa'ir rashidin nadiya cikin khalifofi shiryayyu ko cikin da awalin amrul mujahidin fi siratin nabiyyi wal khulafa'ir rashidin sayyidi ash-shaykh Abdullah Gondor tarbala bi rahmatihi ya kawo shi cikin ya ilhaqi ne cikin khalifofi guda biyar to anan ashe ya auro da kwarai ta haifan mai dan kwarai ko domin Umar ibn Abdul Aziz shi Abdullah cikin tazil wa qar ce masa ma adalin shi ma adalcin gaba dai an ce a lokacin da yana khalifanci zaka ga bisashe sun takudu da kuraye amma komi kuraye ba su yi musu saboda shi ne adil domin idan mutum ya kasance adali za ka ga na ƙasa gare shi sun yi adalci misali guda an tafi a wani wuri an dawo yaƙi akwai wani mutum ko takalma bai da saboda talauci kuma yana jin yunwa lokacin kuma ga yana tafiya ta kasa sai yake tafi da jikka ta kudi sai kawo ma amirul mu'minin Umaru sai ce ka diba ko baka diba ba yace a ban diba ba sai di Umaru yayi mamaki yace wa'annan mutane da sun kazan haka shine sai di Alina kusa gare shi yace kakkai mamaki kai kazzan da adalci don ya daina talakawan ka sun kazan haka to Umaru ibn Abdul Aziz an ce saboda adalci ne duk da tsuntsaye sai da yayi ne wata rana an taso ran gadi sai aka ga tsuntsu ya mutu sai ce mai yan gwamnati ne a tsaya a bincika muka ce tsuntsun ga yunwa ta komi ko da aka diba koto ne ya cika da abinci kaga ba yunwa ba ce yace a ci gaba da treatment din tsuntsu sai an gano muka ce shi ka ko su adalai ne sai ce tsuntsu za mu tsaya wannan to shine sai aka gano kishirwa ta kashe shi yace ya ba da doka kowane mil uku tsakanin mil uku da mil uku a gina dam-dam na ruwa ka tsuntsaye su samu matsala ga khalifancinsa to shi na gama ta haihuwa kaga ashe Umaru ibn Abdul Aziz ji kan sayyidi Umaru ne wanga mun ji unwani na ya zaka zabi matarka ashe zaka zabi mata ta kware unwani na ji tazayyan li zawjatika kai kwalliya don matarka alura kun jamilan ka kasance mai kyawo da'iman koyo shi fi aini zaujatika ga ijiyar matarka domin idan ka yi kawa kashe ta to ko su za ta dube ka da wannan yanayi na kawa ko da ko kawar ta zai wata zayyan lama ka yi kwalliya ga matarka kamata ta zayyano laka kamar da take maka kwalliya sai kawo aya a cikin suratul baqara aya ta 228 qala ta'ala walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim Allah yace mithlu kwatan kwacin daidai wa daida alladhi hakkin da shike alayhinna da akan mata bil ma'rufi na su kyautata ma mazansu hakkin da addole mata su kyautata ma mazansu walahunna ko su suna da su mazansu su yi musu ma'ana yadda addole matarka ta kyautata maka haka dole ka kyautata ma matarka shi ga aya ka ne qala ibn abbas radiyallahu anhuma inni haqiqatan la atazayyanu aw tarwa inni uhibbu an atazayyana haƙiƙa ina son in yi ƙawa li mura'ati ga matata kama uhibbu an tatazayyana li kamar da nake son ta yi min ƙawa yace saboda wagga aya warwi aroto fil asar ga asar an ce asar malaman musdalahu sun ce al asar baqiyatu shay lugatan amma kamar misali kamar a ce sahabi ya ce kaza ko ya aikata kaza ana ce masa asar tazayyanu ku yi kwalliya wa tanaddafu ku tsabtatu daga nazafa ne an-nazafatu min al-iman to suna da bambanci shi nazafa shine kamar ka daidai da aka yi ka gyara gashin ka da dai sauransu to shi ko kawa daga tufafin da zaka sa fa inna bani isra'ila haqiqa bani isra'ila lam yakunu yaf'aluna zalik ba su yin haka ba su kawa ba su kwalliya fazanat nisa'uhum sai matan su suka kama lalata saboda sai matan su ga sha'awar mazan da ka haka ne dakhala ala amir al-mu'minin umar ibn al-khattab zawjun dakhala zawjun wani mijin wani mata ya shigo ala amir al-mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ga sarkin musulmi Umar dan Khattabi Allah ya yarda shi shi wannan mijin ash'afu mai girindirin gashi ma'ana ya matsaccen gashi gare shi akbaru mai kore-kore jiki wa ma'ahum ra'atuhu tare da shi akwai matarsa ma'ana ita ta kawo ƙara ta irin Umaru wa hiya taqulu tana cewa la ana wala hadha ba ni ba wannan to ana haka fa arafa Umaru Umaru na bibi ne aka ce fa arafa Umaru radiyallahu anhu sai Umar Allah ka rida shi ya gane karahiyatul mar'ati li zawjiha kiyamar da matar gara ta yi wa mijinta yadda lalle tabbas ya mutse ke fa arsala ar-rajula sai sayyidi Umar ya aika wani mutum li yusliha min sha'rihi ya gyara mai gashi ne zamani ash'ash kenan wa thiyabihi da tufafiyansa an ce sai shiga da shi wurin da aka gyaran jiki falamma ra'atu zawjatuhu yayin da mata ta ta kalle shi radiyallahu sai ta yarda da shi wannan kissa mun taba gabata ta a cikin at-tibyan ƙarshen karatu na ƙarshe wato abinda ka faruwa a lokacin da ya dawo ya gyara jiki ne da ke wasu satuwa hin kware bayan ya yi wanka to sai ya kusa ga mata ta sai mata ta ta jaye bata gane shi na ba ta ce yanzu gaban sarkin musulmi za ka yi wannan aiki ta ga wani na sai ɗaya can sai ta fahimci lalle mijinta ne wa ƙara Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu la tukrihu fatayatikum kar ku tilasta iyayenku shine fatayatikum ma'ana waɗanda ba su yi aure ba jam'u fatatin kenan ala rajulil qabih ga mutum wanda suke maimuni ne ga kallo kar ku tilasta fa innahunna haqiqa su yuhibbuna ma tuhibbun ai suna son abin da kuka so ma'ana yadda kai namiji kana son mata wadda take mai dama haka mace ka son namiji mai dama bainama kana ma'anun nisa'ida nan dai ma'anu dan za'ida ya kasance yawan wata rana jalisan yana zanne id atam humra'atun sai wata mata ta zo mishi min ahsanin nasi wajahan tana cikin mahi tawon mutane ga huska faƙalar ta ce aflahallahu al’amira ran sarki ya daɗe shi aflahallahu al’amira shi ne aflahakallahu da ake cewa ina an ne haƙiƙa ba san mola shi ne wan mahaifina ko kanin mahaifina zawwaje ne man laisa ne bi kuf'in ya aure shi ne ga wanda ba tamkata ba ce ba tamkata ba ne ba warin aure na ba ne a nan a lura ga ƙa'ida ta fiqhu mace ita za ta ce wanga tamkatta ne sai an lura da haka kuma idan ta yarda da shi duk da balaraba ce ta yarda da bawa ta ce yayi mata shikenan kuma magana ta kare haka mai askari ya ce to shine ta ce ya aure shi ne ga wanda ba tamkata ba ce fa kala sai sarki ya ce ma'amin nuzaida alayya bi zawjiha akawo min mijinta yanzu sai alayya bi zawjiha sai ko aka ta fa'udu kila sai aka shigar da rajulun wani mutum alaihi ga sarki min aqabahin nasi hay'ata mahi munin mutane ga siffa ta ga tagara ta fa kala sai ke tambaya ta ma hadhihi minka mi an matsayin ka da wagga mi a tsakanin ku da wagga sai nuna mata wanga mutum ne kala sai mutum ya ce imra'ati matata ce faƙalar sai ce khalli sabila haka rabu da ita faɗan laƙahar sai sake ta saboda hitina ɗaya za a yi amma za mu cimma shi ko wata ƙissa wacce a nan ita ba ta yarda ba shi ne matsala amma za a cimma wata wacce ta auri wani shi yana da muni ƙwarai ita ko tana da kyau ƙwarai to sai ranar ɗaya dire ta yace da ni da ke Allah su du aljanna mun kai wannan mun gabata shi a cikin tafsirin shekaran sai ta ce don me sai ce abin da yasa ke Allah ya baki kyau ki yi hankurin zama da ni ni kuma ina da muni Allah ya banke ni gode ma Allah don haka da wanda ya hankuri da wanda ya gode ma Allah duk aljanna sun kai tazawwaja rajulun mura'atan wani mutum ya aure wata mata fa qala lahu jadduhu sai kakansa yace masa wa kana min al-hukama yana cikin masu hikima shi kakansa istakthir min at-tayri ka yawaita amfani da turare fa innal mar'ata haqiqan mace idza shammat diba in ta shaki turare zakara zata tuna an-nikaha taiki shine an-nikah kwanciya ta aure hatta tanki hazautan ghayra wa qalat imra'atun tandahu zawjaha wata mata ta ce tana yabon mijinta zawji mijina yajlisu ma'i yana zaunawa tare da ni fil baiti cikin gida fi akmal fi akmal zinatin ga mahi kammala qawa ka annahu sayuzaffu li kamar dai yanzu za a kawo su wuri wuri na shine azzifaf kamar yanzu yake ango ne kullun haka shike to kaga wannan yabo ne take akan kyautatawa da ya mata ta mu'amala ta zamantakewa kusan anan za mu dakata bayan kiran sallah sai mu yi addu'a wani sati za mu tashi akrim ahla zawjatika ma'ana ta girmama iyalin matarka daga cikin abin da zamu lura da shi wala hunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf daga cikin abin da aka ce nan Allah subhanahu wataala yana umurni ne ga kyakkyawan zamantakewa ga kowane daga cikinsu da kuma barin cutawa ga kowane daga cikinsu wallahu ta'ala a'lam Amr ibn al-'As radiyallahu anhu a lokacin da yan musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aslama an-nasu wa amana Amr ibn al-'As duk mutane musulunta sun kai amma Amr ibn al-'As shi imani yayi wannan ba karamin yabo bane sannan ya taba jagorantar yaki karkashi ne ma a lokacin akwai Abubakar da Umar gazwatu zati salas kuma sahih al-bukhari ya kawo shi to shine sai amfani da wannan dama ce kai ina ga mai ɗan abin in tambayi annabi wahi so zai ce ni sai ce maki ayyun nasi ahabbu ilayka annabi duk duniya wa ka hisu ina aji baki ne mai kace Aisha na hisan Aisha to sai ce fa minar rijal mai kace cikin maza ne ka mihi yace Abu Hana hisan babanta Abubakar ke sai ce thumma man sannan wa an mataki na uku yaga har yanzu ba a kawo shi ba mai kace thumma Umar ibn al-Khattab yayi ta lisa ha yace har yanzu ba a kai gare ni ba sai ce ni shudan kai kai ne ni annan karshe shine sababul hadith abu na karshe shi sahabi ne sannan da ne sahabi ne Abdullah yana cikin al-Abadila da ne kuma duk duniyar sahabba yahi kowa hadisi gaba ɗaya har Abu Huraira shi da ne mana almajirin Muawiya ne Abdullah ibn Amr al-As shi Abdullah Abu Huraira da kansa yake faɗa cewa lalle ya yi yawan hadisai shi Abdullah ibn Amr al-As yace domin ni har da cewa nake shi ko rubutawa shi don haka a rubuce ya Abu Huraira hadisai shi da ne ho ba shi ba Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala mana a tagace a gurguje eh yana to yana neman tafsirin ta tafsiri na biyu da mun kai sai ka bashi na biyu awo na biyu lalle na biyu tabbas sai ka diba kaga sai ka bashi daidai nan don kaga dole akwai ƙarin bayani har da gyare-gyaren da aka yi na karatu Atul Kursi din yana ci. Na'am. Ya rige ya yi ta? To sai dai roƙi ɗayan ƙwarai. Sai hankuri da ita, ai duk za mu ci mai roɗin. Kamar yadda wadda ba ta ruwa asiri, sai hankuri da ta don ko shi akwai abin da suka yi mata. Eh? Ina nan? Oh, to kuma kayan mulahaza, awo. Kaga sai ya ƙara wata. Eh? Wace? Ai, to shi ke nan za mu tana. Na. Ya kawo ne? A'a, to ai, Umaru shi an na uku. Aisha Abubakar Umaru. To shi ne shi Bukhari abin da ya ce fa'addada rijalan yayi ta nisa fa mazaizai dan ne ta kaita bakin Umaru farahatan Umaru kawai an ka tsaya ga Bukhari to sai ce fa'addada rijalan sai ta nisa fa mazaizai da yawa yace wa an sannan wa na hudu kenan yace sannan wa ne sannan wa na biyar yace ni ga har yanzu ba a kawo gare ni ba sai ni shi ne daka ta haka. Eh? Wani? Amrunul As Balarabi ne. Dan garin Makka ne. A'a, Bakureshi ne. Bakureshi ne. Asi dan Wa'il shi an mahaifinsa. Kaga mahaifinsa ba musulmi na ba amma shi ya musulunta. Amrunul As. Asi dan Wa'il shi ne mahaifinsa. Kamar yadda Ikrima. Kaga Abu Jahali. Ba musulmi amma Ikrima ya musulunta. Haka dai a sati biyu da gabata akwai wanda muka karatu da shi ya ce yana buƙatar addu'a shi ne Mallam Mujahid ya tafi a ƙasar Indian a yau sati biyu da shi da malaminsa sai wata uku Mallam Usman Ali Allah ya sauƙa mishi shi ba shi lafiya sannan Sunusi Alhaji Bashiru Da'a ya tafi a Agadez na jin yau kwana 11 ko kushi yana buƙatar addu'a sannan akwai maulidin da za a yi gobe na kakakin ƙadiriya abin nan na shugaban shababul ƙadiriya Mallam Ahmad Dikun a gobe ƙarfe 10 na safe a nan masallacin Shehu Usbad da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare taimaka mana baki ne. Na'am. Gaskiya yana da wayar samu don inda an ka so shi wanda an gare shi shine mun ka sai gaba ɗin mu an bincika kasuwa har yanzu dai ba a samu ba amma dai an yi alƙawarin radda duk an ka samu in Allah ya so za a aje mana shi in Allah ya so. Salli ala nabiyil karim Allahumma salli ala muhammadin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وازن اقوالنا واعمالنا ونياتنا بسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله الخير انما يكيرك الله كبا مشي بالشر اللي ما تري الله كثري مشي بسر الفاتحه.